mama's boy, LSV. Yaraba mu da babu ba dadi a ce Zainabu babu abu kai ba fura baya a cimmen dun wasu zai saka damu duk mai nema yana tare da samu baka da shi dozin min ka tsana wanda Allah ya ba duk wanda ka ganshi ranan alhamis to tabbas sai da ya wuce laraba ba a shiga inuwa ba tare da an wuce rana ba ai ko wanda yake kifi kan ya shiga Abuja sai ya bi ta mararraba ai those guys way broke zaka ji sun ce rich people ba su the rest of mine those guys way broke mace na san kudi su ce is not wife material those guys way broke da kudi na Allah kiyaye in siya ma babe waya those guys way broke da sun ga mace na chilling sai su ce yar iska ce those guys way broke ko wando in ta sa sai su ce ba tarbiya those guys way broke those guys way broke those guys way broke those guys way broke Allah ya raba mu da babu ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Allah ya raba mu da babu Ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Ina son Isa but I like our past Na san Isa ya fi so na amma ban san shi bai da cash So zan share matsiyata in bi Alhaji Bash Duka ya fi su kuɗi ina aure shi zan kwashi dala da pounds In ban siya irin a tamfan Aisha ba a kira ni da shekiya Saurayin Fatiya sai mata iPhone 11 ne ma sai kasiya A biki na za a yi bidiri sai ma ya fi irin nasu Asiya Babban yarinya like me in hauna pep I say a yi man dari Yeah. Those girls way broke Those girls way broke Saurayi in bai da mota to na fi karfin shi Those girls way broke Pictures sun kai dubu but a hotel ko toilet Those girls way broke A gurin su siya ma saurayi abu ma asara ne Those girls way broke A birthday ta kai kai ta outing and even your birthday too Those girls way broke Allah ya raba mu da babu Ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Allah ya raba mu da babu Ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Allah ya raba mu da babu Ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Allah ya raba mu da babu Ya raba mu da babu Allah ya raba mu da babu ya ba mu na kan mu raba mu da babu Mama's boy Those guys way broke
These are not them
Those guys way broke